More music and houses.
When I fell in an attay, I can't ruin my career. When I fell in an attay, I can't ruin my career. I'm a man of an acre. When I said I'm a brother, when I said I'm a brother, I said, oh, it's a mistake. I'm a man. I need a woman to cook for your hours.
Sai ya zo masa akoyina
ana tayi muna taji
ai ana tayi muna taji
ana tayi muna taji
ana tayi muna taji
ana tayi muna taji akai ruwan mu kai kiri
abun wani ba na kama
da yaro da alawa
manne
da yaro da alawa kai salo wasu basu kai mu ba mu jare da abun sa koko yara basu ji mu
karshe za ku shiru
ana tayi muna taji
ana tayi muna taji
ana tayi muna taji
ai ana tayi muna taji
ana tayi muna taji akai ruwan mu kai kiri
abun mana ba na ka
da yaro da alawa
manne
da yaro da alawa kai salo wasu basu kai ku ba mu jare da abun sa koko yara basu ji mu ba
inna ya shirin adad sanyina alfarma sai na ya karo da rubudurwa mai dawa in an ka tara tarika tarinjirma inna shugo cikin su sai a gaba dawa naziru kawai sarki sarki
sarakunan da yalla balantarki
su mata suna adan da zai zama ba sauki alhamdulillah rabbi kai kai mun sarki nawa san karo sunu suka bai dauki ko ban su amince ba
yan kasuwar kwari da wannan marakuwa suke da kunga mulan sirin da ya zama bogar ma ya zara mujiyar sa ya zama shafama idan ka ce mu da ta zabar nan alfarma
mu da sir
an fara da sanda akai nema ga mu ma da mai kudin da babu ya kama da mu da kina lafiya a tambara de fari mene mo mai dama atan fa atan fata fata bun kai ta fuka ta fun alfarma
Chubada 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 shabuto sanganta ta yi kalar indiya to shi fa ado inda mu da tsaye cibu da
gajera cibu da
ina santa tana ta san atan farnan ku da tsagajera aini nake hadin ya zama cibu da
gajera nan cibu da cibu
ya Allah ina roƙonka tunda akwai mu da taskabani nan sai wa yar gajera ta cibu da cibu
gajera cibu da cibu garin Kano soho yana ta hankoro ga yanda yammai da duci ya kyoro ka zo Kano sai ka ga maganin sauro anan Kano muka noma masara jero da Hausa ne aka san mutun da ta dauro abun ado muka bar wa mu da tasoro a kwalliya sai mu bar su tunda sun hauro mai hasada kuma mu ba shi maganin sakaro anan Kano wani kotunin sa ya hauro kujiya sai mu bar ta tunda ta makaro da ma Allah ta faɗa cikin batu ma faɗa mu je mu sauraro dan an wuce sai mu ce da su a ɗan taro ina wani tsoho da ranar za a yi bai ko ku ɗan tsaya sai mu duba mu da in ta zo da rana ne ko da safiya
Allah ya sami dace amin.